kamar yadda ma bayanai suka tabbatar rundunar sojin Najeriya ta mako dange waɗannan ƴan miligan sa kai ne tar da ke kirarin aiki a matsayin ƴan sa kai na civilian JTF a garin Arufo da ke kan iyakar jihar Benue da Taraba kuma lokacin ma da aka cafke waɗannan mutane biyar daga cikin su na rike da bindigogin AK-47 shaƙe da albarusai haka nan ma kuma wasu sun rugo domin hana sojoji tafiya da barin da aka kaman to amma kuma sam sojojin soji kamar yadda kwamandan battalion lieutenant colonel Ibrahim Gambare ya yi wa manema labarai ƙarin haske.
Among them are this civilian joint task force from Benue State who were arrested by my men in Arufo.
Kun dai san yin kwanakin nan ana ma fama da matsalolin tsaro a bangaren jihohin Benue da Taraba matsalolin da suka da satar mutane da neman kuɗin fansa satar shanu. Kisan da su daidai da mafashi da makami kuma ya kuwa a watan jiya sai da aka sace wani ɗan majalisar sarkin jiha Taraba mai wakilci mazaba ta kuta daya kuma ba tun yau ba muke samun rahotannin wasu hanyoyin da ba nan hukuma ba san fage da sunan banga to amma ko suna aikata su annuti kuma a cikin su su ne waɗannan da suke kiran kansu NJTF na jihar Benue wanda muka cafke a kan Arufo da ke cikin karamar hukumar Okari na jihar Taraba an cafke su dauke da manyan bindigogi na AK-47 guda biyar kai bari ma na baku kuji daga bakin su.
Bincike
dai na amanin cewa gwamnatin jihar Benue ne ke daukar nauyin NJTF din da ma sama musu makamai ta hanyar wani alhaji Aliyu Tashaku kuma fiye da 700 daga cikin NJTF din sama da 1,000 na da makamai bayan samun horarwa daga zababbun tsoffin jami'an tsaro kamar yadda ɗaya daga cikin wanda aka kama ya tabbatar. Ni dai sunana Samu Tiwarba. Mun soma wannan aiki ne tun bara kuma a farkon watan shida da ya shuɗe ne ma gwamnatin jihar Benue ta soma ba mu irin waɗannan bindigogi da ni yaƙi da wani kasuwanin ɗan fashi da makami kuma tun wannan lokaci ne ma ake ci gaba har lokacin da aka soma samun rikicin Fulani makiyaya domin mu tabbatar da zaman lafiya a wuraren da ake samun wannan rikici. To wai kowa ka ce ma yake ba ku waɗannan bindigogi?
Na governor of Benue State.
The governor?
Yes. He with Alhaji Aliyu, like two people that are working for us.
Gwamnan? Ina nufin gwamnan Benue. Tare da Alhaji Aliyu Tashaku, shi ke ba mu bindigogin. Da ma albarusai a matsayin kayan aiki.
Finish to send the train off from Jogin. There, the number of will go train there. Come and handle all this thing.
Ibrahim Abdulaziz. Sashen Hausa na murar Amurka. Daga Jalingo. A Najeriya.
Thank you.